Allah shikena so me san ka san wata rana maki ne shikena ki mai kin ka san wata rana masoyi ne shikena kabatin yazo daga annabi lalle ko waki ne shikena ya kai ki koman sangina kan gaskiya ne shikena ki mai san ka da gaskiya ka ji ka sace zuci shikena ka bashi kulawar kareke ya buka bashi abinci shikena ni ban ga aibu ba shikena ban ga illa ba banga laifi ba kanna furkai na kaunar ki shikena wani daukaran sanakin duran kamar makin ki shikena har kina ikirarin shikena kina taburarin shikena kina cewa wai zaki kashe ni ina hure ki shikena sarauwar gaggawa kin diki shafurin min ki ni yanzu na bar ki tunda na samu wadda ta fi ki shikena dadi kya komai kyau da diriyar halin kirki samu gwanata taban kaunarta kullun gurinta aina ta faranta sai babu sarita babu zubunta babu kalarta ba tsararta ba firinta babu kwatan kwacinta duka kafa cikin yamma ta na duba ta ba zuciya ta mun ta rasanta ba sai dan halinta wanda kowa ba zai kushe ta ba wannan kenne cikin kuma ta bangaye na ta shikena kuma kura kwalliya kun ga bakwai kutar ka mota ba bikin zubin hakura bari ta da sun yi das a baki ne anti da das dogo kamar karas din ya murtaki ne manyan idani ya bes masu kallon muraren shauki ga fuska ci cib da goshin ki dan daras ga gira ta zaki ga tafiya dai daya kai waini ya dai gamo da aiki ga magana daki daki ga marashin fahimta samu sauki na gode rabba na kai mun sauyi mai shiri a daidai shikena imar da kai garan baiwa tari na rike su daidai shikena are ni san mai kiya annabu bango madogara da shikena siri na sansani ya saka na fahimtar da rayuwa na wanda ya so ni zan so shi so na gaske mu mutunta juna shikena wanda ya ki ni zan ki shi zan cire shi daga ra'ayina juna samu mata